daga ina wannan tsutsa tuta take hutowa
to bayani daban-daban da rahotanni da muka gani kuma cikin yanar gizo an ce da ita wannan tsutsa ainihin ta kasar Amerika ta kudu daga can ainihin ta yake ana nan wajen shekara ta 2006 an kaji bayanin ta a Spain kenan kasar Turai kwance kwanta shi sai ga ta tazo a Morocco daga nan Morocco kuma sai ta iza sai Faransi a shekara ta 2008 ana nan kuma can shekara ta 2012 an kaji ta a Senegal katsam shekara guda 2013 kenan na shekara a hudu bayan an kaji ta a Niger mu dai sabuwa ce da ina ta hito mu za kwana Niger Allahu alam amma kowa dai shi na kai kawo shi na cewa watakila can dai kasashen gicin ta hito amma a hawar ganin ta a nan Niger akwai wani gandali nan da aka ce ma Buburkabe cikin komin ta daita mai ce an ka hawar ganin irin wannan tsutsa